sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraron abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hanci a yau ranar Talata 24 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta haramta barace-barace da tallace-tallace a bakin titi. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Muhammad Ibrahim Kori, inda shirin na wannan makon ya duba tsokacin al'ummar jamhuriyar Nijar game da tsare-tsaren da mahukuntan mulkin sojan ƙasar ke yi da gudanar da taron jin ra'ayin 'yan ƙasa, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Hamas ta saki ƙarin wasu mutanen da aka yi garkuwa da su jiya Litinin, wasu tsaffin mata Yahudawa biyu, yayin da Isra'ila ke ƙara kai hare-hare ta sama a Gaza. Kuma Amurka ta nuna damuwa game da yakin da Isra'ila da Hamas ke ƙara ruruwa zuwa wani babban rikici na Gabas ta Tsakiya. A cikin wata sanarwa ta fitar, Hamas ta ce ta saki mutanen ne saboda wasu dalilai na jin ƙai. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce ta kwaso matan na Isra'ila mai shekaru 85 da mai shekaru 79 daga Gaza a yammacin ranar Litinin. Kungiyar Hamas ta saki waɗanda aka garkuwa da su biyu na farko, uwa da 'yar Amurka, a ranar Juma'a, kusa kuma kwanni biyu bayan ta kai hari ba zata a Isra'ila, inda ta kashe mutane sama da 1,400, galibi fararen hula, tare da kama wasu fiye da 200. Jami'an Amurka sun ce Washington na ba Isra'ila shawara ta jinkirta kai farmaki ta ƙasa a zirin Gaza domin samun ƙarin lokaci don tattaunawa kan batun sako mutanen da Hamas ke garkuwa da su. Duk da matsayin na Amurka, sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da 300 a jiya Litinin a zirin Gaza. A ɗaya bangaren kuma, taimakon jin ƙai na ci gaba da kutsawa cikin zirin Gaza a ranar Litinin, yayin da wasu motocin agaji guda 20 suka shiga, sai dai ƙarancin man da ake samu na yin barazanar dakatar da aikin, yayin da sama da Falastina miliyan 2 da aka yi wa ƙauniya ke jiran taimako. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Durajic ya shaida manema labarai cewa kayan agajin da ke shiga Gaza bai haɗa da mai ba. Hukumar ba da agaji ta ayyuka ta samar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gaya mana cewa za su kwashe man da suke da shi a Gaza cikin kwanaki masu zuwa. Durjarik ya ce motocin dakon mai na jira a gefen iyakar Masar da Rafa, sai dai bai yi ƙarin haske kan dalilan da ya sa motocin ba su kasance cikin ƙananan ayarin motoci guda 3 da suka shiga Gaza ta ranar Asabar ba. Jami'an ƙasar Ukraine sun faɗa jiya Litinin cewa sojojin ƙasar Rasha sun kai farmaki cikin dare da jirage marasa matuƙa da kuma wani makami mai linzami da suka kai hari a sassa daban-daban na ƙasar. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta kakkaɓo jiragen yaƙi marasa matuƙa guda 14 da suka haɗa jiragen shahid guda 13 da Iran ta ƙera da kuma makami mai linzami. Ole Kiefer, gwamnan yankin Odessa, ya ce tarkacen ɗaya daga cikin jiragen da aka lalata sun fado a yankin kudancin kasar, inda suka lalata wani ɗakin ajiyar kaya na tashi jiragen ruwa. Kiefer ya ce ba a samu asarar rai ba. Rasha ta sha kai hare-hare ta sama Odessa da suka haɗa da tashoshin jiragen ruwa da ke gabar tekun Black Sea da kuma kogin Danube.
Kafin mu kawo sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta haramta barace-barace da tallace-tallace a bakin hanya. Gwamnatin jihar dai ta ce ta ɗauki matakin ne don magance matsalar tsaro da ake fama da ita a jihar, baya ga saba ma al'ada da hakan ya yi. Sai dai wasu shugabannin nakasassu a jihar sun koka cewa ba a tuntuɓe su ba kafin ɗaukar wannan mataki. daga Maiduguri ga rahoton da wakilin mu Haruna Daudabi ya aika mana.
Kwamishinin yaɗa labarai da harkokin tsaro Professor Usman Tari ne bayyana hakan a wata hira da yayin manema labarai a garin Maiduguri. Yace dokan wannan mataki ya zama dole don magance irin matsalolin tsaro da ake fama da shi a jihar, da wasu ke amfani da wannan dama na yawan barace-barace akan titunan. A cewar kwamishinan yaɗa labarai da harkokin tsaro na jihar Borno Professor Usman Tahir din,
doka hana yawan banza da roko sabon doka ne na gwamnati na kasancewa muna komawa zuwa zama lafiya. To barace-barace da yauce-yauce ba al'adarmu ba ne, kuma zaman lafiya da muke so mukaddamar, wato ana so a samu gari lafiya kalau, ba ana roko ana yauce-yaucen bara da sauransu duk ba zai yi alfanu ga zaman lafiya da muke nema ba. Kuma kun sani cewa kwanan nan ne wuta ta tashi a Monday Market, an kammala gini Monday Market, to an buɗe Monday Market yau, to ana so a gani cewa Monday Market din babu barace-barace a wurin. Duk da cikin garin Maiduguri da jere local government ba a sun bara, ba al'adarmu ba ne, bara baya cikin addini.
Banda wannan na dokan hana barace-barace a kan titi, kamar akwai wasu dokokin da kuka zayyana a cikin bayanin da kafa, ko za ka mana ƙarin hasi a kai?
Maiduguri Monday Market da kewaye ba a son aji kayan ana sayarwa a dab wajen inda hanyar mota da sauransu, shi ma doka ne. Banda wannan kuma ba dokan haka ma'adinai akwai an hana ita, ma sai an gyara sector na mining sector din tukunna mutane su ci gaba da haka ma'adinai. Wannan duk dokoki ne na wanzar da zaman lafiya a jihar Borno.
So komai shugaban da kasan sun ja rikicewa ne game da irin wannan sanarwa da gwamnatin jihar Borno ta bada?
To sunana dai Muhammad Abubakar, ni ne chairman na hadaddiyar kungiyar nakasassun jihar Borno, wato fiscal disability Borno chapter. Eh alhamdulillah, dama ita bara ba sana'a bace, kuma nakasa ba takawa bane. Mu kamar mu nakasassu haka wayanda muke rarrafe kimanin mutum 470 kowane wata naira 15,500 yana shiga. Kuma amma abin shine mun kai kimanin yanzu haka mu nakasassu wanda muke rarrafe ko masu tanda, banda makaho, banda kuturu, banda kurma, mu haka ma mun kai kimanin mutum 5,000 ko kuma 6,000 wanda yanzu haka muke cikin Borno. To amma mu 400 da wani abu ne. To kuma a kodi yaushe idan ana yin irin wannan abu ba a kiran mu a ji daga bakin mu, ko kuma ba a kiran mu shawara, mu ba da shawarwarin mu na hana wannan baran nan. Babu abin dadi har ma mutum ya tuna da kuma kuna halin barace-barace ya ce zai taimaka muku. Wannan abu ne wanda muka karbe shi hannu bibbiyu, kuma babu gwamnatin da ta taba yi mana wannan abin. Amma matsalan shine ba a kira mu har yanzu, an ce mana menene matsalan kudin, koko menene ya kamata hana ku kuna wannan barace-baracen nan ba ma to ba.
Sunana Muhammad Aji, ni ne magatakardan kungiyar Gurago. Wannan tallafawa da ake yi wanda majalisar dinkin duniya ta bada umarnin aiwa masu bukata ta musamman, musamman ma a ce ta bangaren aiki ko ta bangaren sana'o'i irin skill acquisition din nan da ake wa mutane masu lafiya, ma balle masu bukata ta musamman, yana da kyau a ce wannan masu bukata ta musamman din suna da sana'o'in hannu. A ciki akwai wanda suka yi karatu, a sa su a gwamnati, saboda a kwanan nan an dauki malamai 4,000, to akwai 5% din da disability act ya bayar a bawa masu lalura ta musamman, ba ya compliant a Borno ba.
Wasu shugabannin miskinai kine a jihar Borno ke barin ra'ayoyinsu game da irin wannan mataki da gwamnatin jihar Borno ta duka na harmace barace-barace a kan titina. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabi, yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Sarfil Hashim Gumel dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ministan harkokin wajen kasar China Wang Yi zai ziyarci birnin Washington da yammacin ranar Alhamis idan Allah ya kai mu. Ziyarar da ake ganin za ta share fagen ƙara wasu manyan taruka tsakanin Amurka da China. Ziyarar tasa ta zo ne a daidai lokacin da jami'an Amurka ke son tura wa China ta ɗauki hanya mai ma'ana a yayin yakin Isra'ila da mayakan Hamas, da kuma yayin da Rasha ke ci gaba da yakin Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken zai karɓi bakuncin Wang daga ranar 26 zuwa 28 ga Oktoba. Shi ma mai ba da shawara kan harkokin tsaro na fadar White House Jake Sullivan zai tattauna da Wang, a cewar wasu manyan jami'an gwamnati guda biyu. daga ƙarshe duniya ta tafiya sannan a hankali don cin alƙawarin da aka ɗauka na kawo ƙarshen sare itatuwa nan da shekarar 2030 yayin da barna ta ƙara a shekarar 2022 a cewar wani rahoto da wata gamayyar ƙungiyoyin kare muhalli ta fitar a ranar Litinin. Fiye da ƙasashe 140 waɗanda ke wakiltar mafi yawan gandun daji na duniya sun yi alƙawari a taron 2021 na Majalisar Ɗinkin Duniya a Glasgow na dakatarwa da kawar da asarar dazuka da lalacewar gandun daji nan da shekaru goma masu zuwa. Amma duk da haka, saran gandun daji ya ƙara da kashe 4 cikin 100 a duk duniya a shekarar 2022 idan aka kwatanta da 2021, yayin da aka lalata kusan kilomita murabba'in 66,000, in ji rahoton tantance gandun daji na shekara-shekara. Hakan na nufin duniya ta rage kashi 21 cikin 100 don kawo ƙarshen sare itatuwa nan da shekarar 2030.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba. Ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba, 'yancin bai tsina na komai ba, sai an manta da su zalunci.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Muna so dai ya zamanto a huddu mun bayanai yanda za a yi ƙasar mu ta ci gaba.
Ita kanta wannan sabon jamhuriya wanda za a girka a ce ta ta'allaka kan matasa.
Mata a cikin majalisa ban mu da yawa, mata a gwamnati ban mu da yawa.
Muna buƙatar duk wasu dokoki da suka shahi dangantakarmu da turawan wannan su tseda su.
Yau shirin na dauke da tsokacin al'ummar jamhuriyar Niger ne game da tsare-tsaren da mahukuntan mulkin sojan kasar ke yi na gudanar da taron jin ra'ayin ƴan ƙasa.
Yau ga wasu nan su ke nukura don mun san an ce mun nasara. Wasu ma a ciki na su sun fara haɗa gurru matsakani don akara ko ofa gama ko sun dara. Allah Allah
madalla. Masare yanzu haka sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum na jamhuriyar Niger a ƙarshen watan Yulin bana sun ayyana cewa za su gudanar da babban taron ƙasa domin karɓar ra'ayin 'yan ƙasar game da sabuwar alƙibla ta tafiyar da harkokin mulki a ƙarƙashin sabuwar jamhuriya da suke son kafawa nan gaba. Wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da jamhuriyar ta Niger ke ci gaba da kasancewa ƙarƙashin tsarin takunkumi da ƙungiyar Sidiyawo wato ECOWAS ta ƙaƙaba wa Niger ɗin sanadiyar wancan aiki na kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum da sojojin ƙarƙashin jagorancin Janar Abdurrahman Tsiani suka yi. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Damagaram, guda cikin manyan birane a jamhuriyar ta Niger, Tamar Abari ta tsara rahoto akan wannan batu.
Yanzu haka dai a duk yankunan da ke wannan ƙasa ta jamhuriyar Niger an himmatu wajen nazari a ƙarƙashin kwamitin da aka girka game da wannan babban taro na ƙasa. Hassanu Malam Sani shine jagoran kwamiti a da'irar Damagaram yayi ƙarin haske kamar haka.
Saboda zuwa taro na ƙasa da shugabanni suka sanar da shi, alhamdulillahi aiki yana tafiya. Ina iya cewa ma kaman aikin ya zo ƙarshe. Mun tattaro duka akasarin gudunmuwar da kungiyoyi suke iya badawa daga kungiyoyi na 'yan kasuwa, kungiyoyi na 'yan lakwal na mata, kungiyoyi na malamai da kuma duka wanda dai ka sani a Damagaran nan yana faɗi a ji. Wato mun karɓi gudunmuwoyinsu kuma har yanzu ba a rihe ba, mutane na iya bada gudunmuwa ta shawara ko koni goyon baya.
Al'umma ma dai sun miƙa kokensu ga wannan babban taro na ƙasa wato Conseil National kamar yadda na zanta da wasun su.
Musa ba da masu muna so dai ya zamanto a huddu mun bayanai yanda za a yi ƙasar mu ta ci gaba. Ya zamanto dokokin da za a yi duka za a bada shawarwari ya zamanto an bada su daidai da yanayin ƙasar mu. Kenan bai kamata mu riga aiki da yanayin kasashen waje. Kuma ya zamanto shari'a ta yi gaskiyar ta kuma 'yan ƙasa a ba su 'yancin su kuma a yanda za a yi a huta ƙasar Niger daga cikin halin da take ciki.
Ni ce kubar alhaji sabon da ake ce ma kubar kubar. Mu dai fatan mu kan a zaɓa ma kan a zaɓen da za a zaɓi masu ilimi. Masu ilimi masu lura wanda za su hudo mu Niger daga cikin wannan ƙangi.
Nana Dr. Lawali Mamman Tukur. Fata na shine a ce wannan zama da za a yi ya zamanto zama ne wanda zai girka turba ta ci gaba ta ƙasar Niger mai ɗorewa.
Kungiyoyin mata sun nuna takaicinsu kan yadda a baya aka maida su saniyar ware a fannoni na siyasa, naɗe-naɗe da bada mukamai a ma'aikatu. Hasha Aishatu Lawali ita ce jagoran kungiyar mata wadda ake ce ma Kwangafen ta yi ƙarin haske.
Abin da ya hicci mini tuwo a ƙwarya shine zancen wannan makami daga fannin siyasa da ake naɗa mata. Mata a cikin majalisa ban mu da yawa, mata a gwamnati ban mu da yawa, mata akasari makamai na gwamnan jiha da gwamnoni na ƙananan gundumomi duka mata bai wuce asabi ba cikin wajen 50 da wani abu. Kenan wannan muna ga abin gaskiya ana take mana haƙƙi kenan muna son a wannan fannin ta sauya ta sake zani banda shi in kika duba a majalisar kanta mata nawa ke da ku a cikin 170 duka mata ba su yi ba mace 30
kowa dai aka ce da bikin zuciyarsa daga nashi waje Dangote jagoran kananan ƴan kasuwa ya ce su dai fatan su kada a maimaita abin baya
muna buƙatar duk wasu dokoki da suka shahi dangantakarmu da tura wannan su tseda su na farko kenan na biyu muna buƙatar tattalin arziki da ana so abu ya koma a labas daga ƙasa a taso shi ƙasarmu ta samu sabon lumfashi yanda ƴan ƙasa za su mori arzikin su da kansu dalili a zaba musu magabata na kirki wanda za su shiga tarawon su ji tsoron Allah su sa ƙasar su gaba da talakawan su gaba
abirka mutum ne yan daki hanshaki kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tacce da farida baki ne ji ko na mace har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodiko ke nasa samura
matsalar tsaro dai sanin kowa ne ita ce babbar matsalar da ke ciwo kowa tuwo a ƙwarya Hadiza Hima jagora ce ta kungiyar da ke gwagwarmaya kan mata da tsaro a nan jamhuriyar Niger kira ta yi da a kula da wannan fanni a wannan babban taro na ƙasa
muna da mata ƙwararru fannin tsaro tunda yau tsaro ya zamanto ba he so shi ba kaɗai a da horar hula ma musamman mata sama da mata suna cikin wanda suke ganin ƙalubale bisa kan fannin tsaro su suke rasa mazansu iyansu kuma su da kansu abin ya shahe su ana musu faɗe abubuwa da yawa yana faruwa a cikin halin in babu tsaro ya kamata wannan taro in ya tashi ya zamanto ba a ɗauki tsirarrun mata guda 3-5 ba wanda za ka iya ƙirga su a tahin hannunka wannan tebul da za a zamana da mata a ɗauki dukka hanyoyi da ya kamata a bi na sake gina ƙasarmu ta Niger
matasa na ɗanɗana kudarsu a fannoni na rashin aikin yi matsalar shaye-shaye da kuma ta'addanci hakan ne ta sa Ismail Hammi wanda ake ce ma Marabu yayi kira da a duba matsalolinsu na matasa da idan rahama a wannan babban taro
muna so musamman ita kanta wannan sabo jamhuriya wanda za a girka a ce ta ta'allaka kan matasa saboda duk inda matasa suke su ne kashin bayan al'umma su ne wannan al'umma ta dogara da su ba za ta yi kasa a guyo ba su ne goban kowace kasa a so ko ka a so wannan matasa su ne kamata a ba horo wanda ya kamata a shirya su domin su kama ita wannan kasa yadda za su gina ta girku gobe shine wannan fatan da kowa da kowa yake matasa suna nan ana ta zaman kashe wando mutum ya zo yayi dogon karatu ya ida ya samu shahadar shi amma an zo ana zamne babu aikin yi ana wannan abin duk shi yake kawo duka irin al'amarka wanda muke fama da su yau al'amarin shaye-shaye al'amarin ta'addanci al'amarin dan dauke-dauke da dai sauransu wanda gashi nan fisabilillah yana addaba matasa
yanzu haka dai shirye-shirye sun kankama na wannan babban taro cewar Hassan Malam Sani
yanzu abin da ya saura kun san in aka tattara bukatocin na mutane da kuma ra'ayinsu wato za a zo a yi redijan abinda ake kira memorandum kundi wato wanda zai gabatar sanka-sanka ko ina ko wace gaba-gaba ga bukatocin na mutane da kuma shawarar da suke badawa saboda na ɗaya tahiyar da wannan mulki na wucin gadi da za a yi kuma na biyu mulkin wucin gadin ya wuce wato sabo jamhuriya da za a kafa ya kamata a ce ta zamana akan wani tsari daban na cin gashin kai da kuma 'yancin ƙasa.
Madalla, masare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma nau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Tamar Abari Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumuna Barma zai kawo mana sharhin jaridun Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Ayr Info, wacce ta ruwaito cewa ɗaruruwan 'yanci rani da aka ci sokeyar su daga Algeria na can na gararan ba a titunan garin Asamaka da ke kan iyaka ta ɓangaren Nijar, lamarin da ya haddasa zulumi a zukatan mazauna garin da ke ɗaukar sa a matsayin wani mafarin barazanar tsaro. Jaridar ta ce alƙaluma na nunin har izuwa ranar 21 ga watan Oktoba. Korarin bakin hauren Algeria 1228 ne aka ajiye a cibiyar IOM, sai wasu 324 a cibiyar ONG Kofi, da wasu 1298 da aka jirge a wurin da ake kira cibiyar 'yan Mali, yayin da wasu 400 ke tashawagi a titunan Asamaka. Abinda ke zama babban cidali a wajen kungiyoyin da ke ɗaukar ɗawainiyar bakin haure. Jaridar Le Sahel na cewa ayyukan ficewar sojojin Faransa daga Nijar na gudana ba tare da wata tangarda ba. Ya zuwa ranar Juma'a 20 ga watan Oktoba, an yi nasarar kwashe dakarun Faransa 284 daga cikin 1400 da aka girke a Nijar, abinda ke nufin yiwuwar kammala wannan aiki kafin ranar da aka kayyade, wato 31 ga watan Disamban 2023. Jaridar ta ce babban kwamandan rundunar mayakan ƙasa Colonel Major Mohamed Sani Kiao da kwamandan rundunar sojan Faransa a Sahel General Ozan Eric ne suka bayyana hakan a yayin taron manema labarai. Suna masu nuna farin ciki kan nasarorin da aka samu a yayin tafiyar da waɗannan ayyuka da ke wakana a ƙarƙashin zuba idan jami'an Amurka da na Togo. Jaridar Lanketer ta ce akwai bukatar iwa jama'a karin haske game da sanarwar da majalisar CNSP ta bayar kan zargin Mohamed Bazoum da yunkurin tserewa daga inda ake tsare da shi sakamakon rashin gamsuwa da ake nunawa akan bayanan da mahukunta suka bayar a ranar Alhamis 19 ga watan Oktoba. Jere ta ce idan aka hankalci yadda aka ce an tsara wannan yunkuri na hambararren shugaban kasar ta Niger, za a gane abin tamkar wasan kwaikwayo. Saboda haka ya zama wajibi hukumomi su ƙara haska fitila kan wannan batu don baiwa 'yan ƙasa damar tantance gaskiyar lamari. Sulaiman Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Hamas ta saki ƙarin wasu mutanen da aka yi garkuwa da su je Litinin, wasu tsaffin mata Yahuda biyu, yayin da Isra'ila ke ƙara kai hare-hare ta sama a Gaza. Kuma Amurka ta nuna damuwa game da yakin da Isra'ila da Hamas ke ƙara ruruwa zuwa wani babban rikici na Gabas ta Tsakiya. A cikin wata sanarwa ta fitar, Hamas ta ce ta saki mutanen ne saboda wasu dalilai na jin ƙai. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce ta kwaso matan na Isra'ila mai shekaru 85 da mai shekaru 79 daga Gaza a yammacin ranar Litinin. A ɗaya ɓangaren kuma, taimakon jin ƙai na ci gaba da kutsa cikin zirin Gaza a ranar Litinin, yayin da wasu motocin agaji guda 20 suka shiga, sai dai ƙarancin man da ake samu na yin barazanar dakatar da aikin, yayin da sama da Falastina miliyan 2 da aka yi wa ƙauniya ke jiran taimako. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Durajic ya shaida manema labarai cewa kayan agajin da ke shiga Gaza bai haɗa da mai ba. Jami'an ƙasar Ukraine sun faɗa jiya Litinin cewa sojojin ƙasar Rasha sun kai farmaki cikin dare da jirage marasa matuƙa da kuma wani makami mai linzami da suka kai hari a sassa daban-daban na ƙasar. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta kakkaɓo jiragen yaƙi marasa matuƙa guda 14. Da suka haɗa jiragen shahid guda 13 da Iran ta ƙera da kuma makami mai linzami. Ministan harkokin wajen ƙasar China Wang Yi zai ziyarci birnin Washington da yammacin ranar Alhamis idan Allah ya kai mu. Ziyarar da ake ganin za ta share fagen ƙara wasu manyan taruka tsakanin Amurka da China. Ziyarar tasa ta zo ne a daidai lokacin da jami'an Amurka ke son tura wa China ta ɗauki hanya mai ma'ana a yayin yakin Isra'ila da mayakan Hamas da kuma yayin da Rasha ke ci gaba da yakin Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken zai karɓi bakoncin Wang daga ranar 26 zuwa 28 ga Oktoba. Shi ma mai ba da shawara kan harkokin tsaro na fadar White House Jake Sullivan zai tattauna da Wang a cewar wasu manyan jami'an gwamnati guda biyu.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Niger da Kamaru, karfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri, shi har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashin Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu daidai da ta mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.